أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولي تنين goma da watan Ramadan shekara ta 443 Hijiriya, wanda ya dace da 11 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Sunan Abi Dawud na Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, cikin Ahadisul Ahkam. Wannan shine darasin mu na 13. Zan mu tashi ina ga babu na 51 cikin kitabu tahara, babul wudu'i salasan salasan. Baban da ke bayanin yin arwalla guda uku uku. Hadisi na 135, al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddathana Musaddadun qala haddathana Abu Awana an Musa bin Abi Aisha an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi kale yake cewa inna rajulan wani mutum atan nabiyya ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam, fa kale yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa dhuhuri ya tsarki yake, fada abi ma'in sai annabi yake cewa a kawo mushi ruwa fi ina in cikin makayi, fa gasala kafaihi salasan ya wanke tafufukan shi so uku, summa gasala wajhahu salasan sannan ya wanke fuskar shi so uku, summa gasala zira'ihi salasan sannan ya wanke zira'in shi so uku, summa masaha bi ra'sihi sannan ya shafa da kanshi, wa adkhala isbu'ayhi sabbahatayn ya sanya yatsin shi guda biyu wanda suke na tasbihi fi uzunaihi cikin kunnuwan shi. Wannan yatsan me ake ce mata? Sa sabba 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 in gami da sauran jama'a ne as-sabbaba take, as-sabbaba min as-sabni zagi, dan sabbin za a yi fada ana zagi da ita ake nuni, aka sa mata suna da as-sabbaba. To amma ta annaba ta'adduba ne ake ce mata sabbaha, kenan ta tasbihi ba ta zagi ba. Ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ana sabatar ga tasbihi ba da zagi ba. Yace sanya ta cike sanya su da wannan cikin kunnuwan shi, wa masahabi ibhamai ya sanya ibhaman shi guda biyu manyan yatsin shi ala zahiri uzunaihi akan zahirin kunnuwan shi kenan, kamar yadda ake dai wannan su shi ganan in yaso, kuma ita wannan manya guda biyu su hau bayan kunnan. Yace wa bisabbahataini da yatsunan nashi guda bi manuniya badina uzunaihi ya shigar da su cikin kunnuwan shi, summa gasala rijalaihi ya wanke kafafuwan shi salasan salasan so uku uku, summa qala sannan sai yace haka zal wudu haka arwalla take, kenan sai mana nunin cewa wannan mutun da yace ya rasulullahi kaifa dhuhur tsarki nan yana nihin arwalla ba tsarki bi sifa amma ba, dan gashi arwalla annabi ya nuna mishi a karshe yace mishi haka zal wudu haka arwalla take. Fa man zada ala haza duk wanda ya kari akan wannan auna kasa ko ya rage, fa kada asa ya munana wa zalama yayi zalimci, au zalama wa asa ko kuma yayi zalimci ya munana, duka wannan abubuwan guda biyu. Wannan hadisin akwai magana akan shi, a bado hankali sosai. Akwai ran nan Nuziri yayi tambaya yace hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi da makwatan kwacin sa, akwai Hakimu bin Hizam an abihi an jaddihi da makamantan sa suna da yawa. To Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi idan ya shigo cikin sanadi, malamai suna da magana da dama akan shi, suna da sabani akan amsar hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Yace al-Imam yake cewa ka sani cewa malamai sun yi sabani akan huffaz kin hadisi, sun yi sabani akan hujja da hadisin da Amr ibn Shu'aib dan abihi an jaddihi ya rawaito. An rawaito daga Ibn Ma'in yake cewa idza haddasa an ghayri abihi fa huwa siqa, idan ya amsu hadisi in ba daga baban nashi bane to siqa ne. Wa qala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa saboda hujjar shi shine shi bai gamu da baban nashi ba, bai da wayo baban shi ya rasu. Wa qala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa Amr ibn Shu'aib an abihi laysa bi hujja, yace ba hujja bane wannan sanadin. Yahya ibn Sa'id al-Qattan yake cewa idan ya rawaito daga siqa to shi hujja ne, za a yi hujja da shi. Tirmizi cikin Jami'in shi yake cewa man takallama fi hadisi Amr ibn Shu'aib inna ma da'afahu li'annahu yuhaddisu bi sahifati jaddihi, wanda suka raunana Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi dan saboda yana rawaito hadisan ne daga takardun kakan shi, ka annahum ra'au kamar yadda suna ganin cewa wannan hadisan bai ji sa ba daga kakan shi baban shi kakan shi hadisan da ya rubuta ya dauka shi kuma yake karanta yana cewa haddasa haddasani alhali ko bai bashi hadisan ba qala ali ibn abdullah yake cewa wa zakara ya ibn sa'id annahu qala yake cewa hadisin amr ibn shu'aib a wajenmu mai rauni ne hafiz jamaluddin al-mizzi yake cewa amr ibn shu'aib yana zawwa akan huska guda uku yazo daga baban shi daga kakan shi ko kuma amr ibn shu'aib an abihi an abdullah ibn amr ko kuma abdullah ko kuma amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi an abdullah ibn amr wannan huska guda uku yake cewa wannan hanyoyin na guda uku kakannin na amr ibn shu'aib yana da kakanni guda uku da kai muhammad da kai abdullah da kai amr ibn al-as sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace muhammad kin tabi'i ne kakan nashi na harko Abdullahi kuma da Amri bin al-As sahabai ne dukan su gaba daya yace idan ya kasance yace an abihi an jaddihi jaddin nashi ana nihin Muhammad to hadisin mursali ne dan shi tabi'i ne in ya kasance daga kuma wannan ne Amr bin al-As ne to hadisin sai kasance munqadi ne dan Shu'aib bai gamu da Amr ba in ya kasance kuma daga Abdullahi ne sai ya buƙaci zuwa a nemi hujja cewa har shin Shu'aib ya ji daga Abdullahi yace Tirmizi ya ba da amsa daga wannan maganganu ga baki daya a cikin Jami'i kin shi cikin Sunan kin shi yace Amr ibn Shu'aib shine Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yake cewa ra'aitu Ahmad naga Ahmad da Ishaqa wa zakara gairuhuma da wasun su da dama ya ambata cina hujja da hadisin da Amr ibn Shu'aib ya rawaito daga kakan shi Muhammad yake cewa Shu'aib ya ji daga Amr da al-Imam Daraquni cikin Kitabul Buyu bayan ya huddo hadisin shi yake cewa haddasana Muhammad ibn al-Hasan an-Naqash akhbarana Ahmad ibn Tamim qala qultu li Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yace na tambayi Bukhari Shu'aib walidu Amri Shu'aib kinnan ma'aihin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi da ake fada ya jiyo daga baban nashi Bukhari yace na'am eh ya jiyo yanan kaga sabanin magana wacce ta farko wancan mun kawo maganganun da suka sai kan cewa bai ji ba daga baban shi daga kakan shi da ma bai jiyo ba zancan baban shi yake kuntu sai nace fa Amr ibn Shu'aib daga baban shi yace ya takallamun nasu fihi mutane suna magancece ku ce akan shi malaman hadisi qala sai yace naga Ali ibn al-Madini da Ahmad ibn Hanbal da Humaidi da Ishaq ibn Rahuya duk suna hujja da shi yana nuni akan cewa Shu'aib ya jiyo daga kakan shi Abdullah ibn Amr abinda Daraquni ne rawaito da Hakim da Baihaqi akan cikin warware bacin aikin haji yace daga Amr ibn Shu'aib daga baban shi cewa wani mutum ya zo wajen Amr yana tambaye shi gami da mai harami ya afka wa matar shi sai ya nuni ga Abdullah dan Umar yace ka je zuwa wajen wancan ka tambaye shi Shu'aib sai yace falam ya arifu ar-rajul wannan mutumin bai san shi ba yace fazahaba ma'ahu sai ya tafi tare da shi fa sa'ala Amr ya tambaye Amr kenan yake nuna cewa Amr kin wannan Shu'aib ya ji daga Shu'aib Hafiz Ahmad yake cewa Amr ibn Shu'aib yana da abubuwa masu dama wanda munkarai ne hadisai munkarai ne wasu kawo muna rubuta su ne dan saboda itibari da su ba dan hujja da su ba yace amma yawancin da dama wasu amma mai hujja da shi bai haka nan Juzazani yake cewa nace ma Ahmad sami'a min abihi shay'an ya jiyo daga baban nashi ne qala yake cewa haddasani abi babana ya bani labari yace baban shi shine Abdullah ibn Amr arahu qad sami'a minhu ina ganin ya ji daga gare shi Al-Hafiz Abu Bakar Al-Asram yake cewa mun tambaye Abdullah ibn Amr an tambaye Abdullah ibn Amr ibn Shu'aib aktubu hadisan wa rubbama tajadna bihi wa rubbama waqa'a fil qalbi minhu shay muna rubuta hadisan Amr ibn Shu'aib an abi an jaddihi wani lokaci so da dama zuciyar mu bata ba mu yarda da shi sai yace Bukhari yake cewa naga Ahmad da Ibn al-Madini da Ishaq ibn Rahuya da Aba Ubaida da dukkan daliban su gabaki daya suna amfani da su to suwa kake so malaman hadisi bayan wa'annan yace wa saqahun nasa'i al-imam an-nasa'i yace siqa ne hafiz abubakar ibn ziyad yake cewa sahha sima'u amr ibn shu'aib in sai jin amr ibn shu'aib daga baban shi da kakan shi yayi a cikin arfiya ta iraki yake cewa wa qad ikhtalafa malamai sun yi sabani wajen ka hujja da amr ibn shu'aib daga baban shi da kakan shi yace mafi ingancin magana cewa hujja ne mutlaqan idan in sanadin ya inganta Ibn Salah yake cewa ita ce magana mafi yawaicin malaman hadisai dan saboda daukan akan cewa kakan nashi akan yadlaki sahabi ne shine Abdullah ibn Amr ba Muhammad ba wanda yake ma'aihin Shu'aib dan saboda ya tabbatan an yi yadlakin shi kawai shi ake ne shi kuma Bukhari yake cewa naga Ahmad aka maimaita wannan magana da Ishaq ibn Rahuya da Aba Ubaida da Abu Khaisama mai tarikh ibn Abu Khaisama nace da malamai gabaki ɗayan sa da ɗaliban sa duk suna amfani da sanadin Amr ibn Shu'aib a karshe abinda malamai suka tabbatar wa Muhassilul Kalam an al-aksar ala tawsiqihi wal ihtijaj bi riwayati an abihi an jaddihi malamai sun tahi mafi yawaicin su mafi rinjayen malamai dan kaji wani ya soke shi ba mamaki bane ga sunan maganganun su masu yawa akan su kadan ne wannan muka kawo wasu da dama sun kawo magana akan cewa ya inganta jin shi hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne mai matsayin hasan ma'ana hadisin shi karbabbe ne ana aiki da shi shine kawai talkhisin magana mun kawo maganganun malamai ne saboda a san da su amma ba nan ba khulasan magana tana nan malamai sun hade ta to kuma abinda aka kawo iskalin a cikin wannan hadisin nan cikin shi a karshe an fahimce shi da wannan hadisin dai ka arwallah wannan ko babu wani wanda yake da iskali mu wuce babu wata matsala mu wuce
a can cikin Bukhari ya akwai wanda an gurin manzon Allah ya Allah su guya guya an bace cewa wanda ya rage haka ya zaka ya wannan
yawwa wannan ita ce magana shine iskalin arwallah an yi ta bi uku aka ce duk wanda ya rage akan wannan azzalimi ne kuma ya munana alhali kuma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwallah daidai yayi biyu yayi uku kenan yake nuna cewa ya halitta ai haka nan yace malamai sun iskalin cewa da aka ce wa duk wanda ya rage kan wannan yayi zalimci dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwallah so biyu yayi so daidai malaman hadisi sun hadu da malaman fiqh dukkan su akan cewa ya halitta mutun ya takaita akan guda daya babu sabani akan cewa in dai dayar da kai ka wanke ko ina ya halitta arwallaka tayi to kuma yaza ana sabama mutun zalimci a cikin hadisin yace sai a bada amsa cewa shine bi amrun nasbiyyin wal isaa'a tata'allaqu bin naqas isaa'a wannan zalimcin da munanawa yana rataya ne gami da wanda ya rage yana in rage min naqasin ala salasi binisba liman fa'ala la haqiqatul isaa'a wa zulmu bi ziyada ala salas ba haqiqanin zalimcin ba akan cewa mutun in ya kari gami da uku wasu kace in an dauka cewa rage tunda gashi dai ya halitta ragewa kenan zalimcin ya dauke shi akan karawa kawai wanda ya kara kin yayi hudu yayi biyar shine zalimcin za a azamu shi amma ba wanda ya rage ba dan ragewa ita ta halitta gashi nan hadisi masu dama wanda Bukhari ya babul wudu'i marratayn salasan wanda Abu Dauda ma gashi ya fara shi kuma akasin al-Imam al-Bukhari ya fara da salasan kuma ragewa ai ta halitta Annabi alayhi salatu wassalam ya aikata ta yaya za a ce mutun yayi zalimci Suyudi yake cewa Ibn al-Mawaq babban malamin Malikiya ne yace illam yakunu al-lafzu shakkan min ar-rawi fa huwa min al-ahwam bayyina allati la khafa 'alaha Ibn al-Mawaq yace wannan idan ba kuskuren marawaici bane babban kuskure ne kawai cewa wanda ya rage yayi zaluncin nan bai tabbata ba cikin hadisi yace dan ya halitta yin arwala kasa da uku da hadisi da dama da malamai suke kawowa Zurqani yake cewa na daga cikin gara'ib abubuwan mamaki Abu Hamid al-Isfirani ya rawaito daga wasu malamai cewa bai halitta ba mutun ya rage gami da kasa da uku wanda wannan kamar yayi amfani ne da zahirin hadisin nan da aka nasaba ma wanda ya rage zalimci wanda kuma wannan ba haka bane babu na gaba na 52 babul wudu'u marratayn baban da ke bayanin arwallah guda biyu baban da Bukhari ya kulla da wannan meye bambancin su kawai mujarradin tarjuma kulla baban yadda Bukhari akai kulla baban haka ko kuma nashi yana da bambanci da haka shi tikrari ne yace babu wudu'u marratayn ko kuma marra ko kuma salasan hadisi na 136 al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Zaid ibn ibn al-Hubab qala haddathana Abdurrahman ibn Sawban qala haddathana Abdullah ibn Fadl al-Hashimi an al-A'raj an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwallah so biyu kenan wannan yake raddi ga cewa wanda ya rage yayi zalimci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Nawawi yake cewa Allah mushi rahama musulmi gabaki dai sun yi ijma'i akan cewa wajibi wajen wanke gabbai wankewa dai ta wadatar cewa ukun ko biyu wannan sunna ne hadisi da dama sun zo akan cewa wankewa dai ko biyu ta wadatar wal ikhtilaf dalil yace sabanin dalili ne kuma cewa ukun wannan hali ne na kamala idan mutun yayi hadisi na 137 al-Imam yake ce haddathana Usman ibn Abi Shayba dan uwan Abubakar ibn Abi Shayba al-Hafiz ma'abucin al-Musannaf qala yake ce haddathana Muhammad ibn Bishr qala haddathana Hisham ibn Sa'd qala haddathana Zaid an Ata ibn Yasar qala lana ibn Abbas yace ibn Abbas yake ce mana atuhibuna an urikum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda kuna so in nuna muku yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake arwalla fada abi ina in fihi ma sai yace a kawo mishi makayi da ruwa a ciki faga tara fagar fatan biyadi hilmi ne komfotowa da hannun shi na dama fata madamada ya kurkure baki wasan shakai shaka ruwa summa akhaza ukhra sannan ya dauko guda fajama abiha yadaihi ya gama hannun shi da ita summa gasala wajhahu sannan ya wanke huskar shi summa akhaza ukhra sannan ya dauko guda fagasala biha da hilmi na wanke hannun shi na dama summa akhaza ukhra sannan ya dauki guda fagasala biha da hulbusra ya wanke hannun shi na hagu summa qabada qabdatan min alma sannan ya dauko kamu guda na ruwa hannu guda na ruwa summa nafada yadahu sannan ya kakkabe hannun shi summa masaha biha ra'sahu ya shahi kan shi da ita kenan bayan ya kwalho ruwan a ciki wanda zai shafa kai ba ruwan bai abun nan zubda shi yayi sai zamana shi kakkawo ya shafa kan shi da ita summa akhaza ukhra fagasala yace summa wa uzanaihi da kunnuwan shi summa qabada qabdatan ukhra sannan ya dauko hannu guda na ruwa min alma'i farasha ala rijalaihi ya zuba ma kafahuwan shi al-yumna ta dama wa fiha na'ala cikin kafa akwai takalmi summa masaha habi yadaihi sannan ya shahita da hannuwan shi yadun fokal qadami hannun dai bisa diga dige wa yadun tahatan na'ali hannun kasan takalmi summa sana abi luis salamu sai zalik sannan sai ya aikata da hagumkin irin haka an fahimce shi ko babu wani iskali da takalmi a ciki ya wuce ai can baya magana cewa da takalmi a ciki an yi magana shi ba wanda ya hango ni iskali na jarraba kwakwalwan mu ne nake in gani cewa hankalin mu yana kan abin da ake karantawa dan in mutun yana hankalin shi bisa kan zai gano ta matsala a ciki yawa shahon nake so in ji ba takalmi ba matsala bane an wuce shi takalmi yana jikin kafa ana iya wankewa matukar ba inda ruwa ya samu ko ina shahok takalmi ne aka ce wa fiha na'al summa masaha habiyadihi ba zama hujja akan yan shi a ba cewa kafa cikin arwalla shahwa ne nata kenan gashi na an ambaci shahwa to shine Hafiz Ibn Hajar yake cewa al-murad bil masu tasyirul ma'i hatta yastawi bil udu abin da yake nihi da shahwa zuba ruwa a bisa kan kafa hatta gaba gabaki dai ta kofi da ruwa Bukhari ya huddo baban wanke kafahuwa wanke takalma a cikin su akwai kafahuwa kuma takalman suna ciki cewa mutum wala ya masahu alina alin ba zai shahwa akan takalman ba me yasa ai mun gani a can ci sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ta babu ghasulu rijlaini finna alaini wala yamsahu alanna alaini dan saboda kan mutun ya fahimci ya san da wannan hadisin dan kan mutun ya fahimci wannan hadisin cewa shafa akan takalmi takalmun aka shafa a wankewa ne nan shafa an ambace ta wankewa ake nihi daga hadisin sahibun alaini sabtiya mai takalma da yake cewa takalma na sabtiya yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa takalma wanda babu gashi tare da su kuma yana arwalla tare da su cikin shi nan ya bayyana kyararrakan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wanke kafahuwan shi masu albarka yake kuma suna cikin takalmin ba shafa ba gurin dalilin da al-Imam al-Bukhari ya kafa shine wannan shine shafa ba shafa ake ba wankewa ake babe na gaba babu wudu'i marra baban arwalla su daya babe na 137 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana musaddadun qala haddathana yahya an sufyan qala haddathani zaid ibn aslam ana adha ibn yasar an ibn abbas qala yake ce ala akhbirukum bi wudu'i rasulillah shin bazan baku labari da arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam ba fatawadda marra yayi arwalla so daya kenan nan shine mahallu shahir kin shi kuma ta tabbata mun gani a sahih al-Bukhari babe na 54 yake cewa babun fil farqi bainal marmada wal istinshaq baban dake bayanin bambancewa tsakanin kurkurar baki da shaka ruwa kenan mutun yayi kurkurar baki daban at tajdidul ma'ilahuma kuma ya dauko wani ruwan daban shine al-Imam Abu Dawud yake nihi yake cewa haddathana Humayd ibn Mas'ada qala haddathana Mu'tamir qala sami'tu laysan yadhkur an Talha an abihi an jaddihi kun ga hanya irin wacce Talha an abihi an jaddihi daga baban shi daga kakan shi qala yake cewa da khaltu na shiga yani al-nabi yana nihin wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddau yana arwalla wal ma'u yasilu min wajhihi ruwa yana zubowa daga fuskar shi walihiyahi da gemun shi ala sadrihi akan kiryin shi fara'aitu sai na ganshi yafsilu yana rarrabiya bainal madmada wal istinshaq tsakanin kurkura baki da shaka ruwa kenan wannan shine mahallu sha'ir inda yake nihin ya kawo nan gurin da yake cewa fara'aituhu yafsilu bainal madmada wal istinshaq na ganshi yana rarrabiya tsakanin kurkura baki da shaka ruwa malaman sharhi sun yi bayani a nan gurin yace hadisin hujja ne ga wanda yake ganin cewa ana rarrabiya tsakanin kurkura baki da kuma shaka ruwa wannan zai zama na shine dalilin su yace he dai hadisin mai rauni ne hujja bata tsayuwa akan shi tabarani ya hudu a cikin mu'jam kin shi ga dalha ibn musarrab daga baban shi cewa ka abu ne amri al-yami al-yamami yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda fa madmada salasan wastanshaqa salasan ya'khudhu li kulli wahidatin ma'an jadida kowaccen yana dauko musu ruwa wanda yake sabo sai dai hadisin yace shi ma mai rauni ne irin wannan na cikin baban da muke tare da shi ne ya gabata ta hanya ibnu abi mulaika al-imam abu daud ya huddo hadisin usman cewa ya ganshi an kawo mushi atabi midatin an zo mushi da abun arwalla fa asgaha ala yadi halimuna summa adkhala hazuwa karshen arwalla dai sai ya ambaci shaka arwalla shi ya ambaci shaka wannan kurkurar baki da shaka ruwa gama ake yin su kuma a ƙarshe sai ya ce haka zara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikata wanda wancan kuma hadisi ne wanda Bukhari ya huddo Muslim ya huddo Abu Dawud ya huddo da sauran kutubus sunna shi kuma wannan da al-Imam ya kawo wannan hadisi ne wanda yake da ifi yana da shahid a cikin mu'jam at-Tabarani kuma shi ma dai da ifi ne inda a ce shahir kin mai dan dama-dama ne sai kama mishi su yi tsaye shine yasa aka samu sabanin malaman fiqh akan hukuncin marmara malaman mu na malikiya sun tsaye akan cewa tajdidin ruwa ake yi wanda wannan hadisin da shine suke hujja da shi kuma gashi malamai sun yi bayanin matsayin wannan hadisin ibnu maja ya huddo a cikin lafazin shi cewa tawadda fa madmada salasan wastanjaka salasan min kaffin wahida atahi guda daya wanda kuma ruwaya ce wanda take sahihiya hadisi babe na 55 babun filistinthar baban da ke bayanin wajen heto ruwa in an shaka kuma sai hetawa ba hadisi na 140 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn maslama an malik an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa idza tawadda ahadukum idan dayan ku yayi arwalla falyaj'al fi anfihi ma'an to yasanya ruwa a cikin hancin shi sun maliyan so sannan sai ya heto Hafiz ibn Hajar yake cewa zahirin cewa ya heto umarni in yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne shi yasa wasu suka tsaya akan cewa shaka ruwa da hetawa wajibi ne kamar al-Imam Ahmad da Abi Ubaida da Abu Saud da Ibn al-Munzir suka ce istinshar wajibi ne shine zahirin abinda mai almuguni ya tahi daga cikin malaman Hanbaliya amma malamai wasu sun tsaya akan cewa ba wajibi bane shaka ruwa da hetawa hadisi na 141 al-Imam yake cewa haddathana Ibrahim ibn Musa qala haddathana Waqi'u qala haddathana Ibn Abi Zaib an Qariz an Abi Ghadfan an Ibn Abbas qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istansiru marrataini baligataini ku heto ruwa so biyu wanda zaku kai matuka ko so uku kamar yadda yake cewa san cikin wani hadisi wa balig filistin shaqa illa an takuna sa'ima ka kai makwata makwara wajen shaka ruwa sai in fa azumi kake hadisi na 142 yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id fi akhirina me yake nihi fi akhirina ma'ana cikin wasu jama'a daban fi jama'atin akhirina cikin wasu jama'a daban ya bani labarin ba ni daya bai ba ma labari yake cewa haddathani Yahya ibn Sulaim ana Isma'il ibn Kasir an Asim ibn Laqit ibn Sabura an abihi Laqit ibn Sabura yake cewa kuntu wafid banil muntafiq na kasance wafid ne banil muntafiq wanda suka tura ni zuwa wani guri au fi wafid banil muntafiq ko kuma ina cikin wafarkin su dan aiken su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadimna ala rasulillahi yayin da muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falam yusadifu fi manzilihi busidace da shi ba a gidan shi ma'ana bus same shi a gida ba wasadafna Aisha ummul mu'minin sai muka tarda Aisha uwar mummune qala sai tace fa amarat lana bi khaziratin fasuni atlana sai tayi umarni da aka mana abincin da ake cewa khazira aka mana amfani da shi wanda malamai sun fassara shi da tuwal laushi khazira ko kuma alhasid tuwal laushi ne irin nasu wanda ya dace da su gari ne ake abin nan ake tukawa kuma sai a kawo miya a sa mishi yadda dai kasan tuwal laushi in ka duba fassara shi haka suke nihi da shi yadda a larabcin zamani alhasid ake ce mishi wa utina bi kina tace sai aka kawo mana da marihi walam yaqul ko kuma walam yaqum qutaybatul kina qutayba bai ce ba alkina cikin hadisin shi wal kina shine adabqu fihi tamak shine malullubi wanda a cikin shi akwai dabino kamar wani dan tsumma ko wani dan hinkici kyalle haka da dabinai a ciki sai ta sa aka kawo mana summa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo faqala yake cewa hal asabtum shay'an kun samu wani abu a gidan aw umira lakum bi shay ko an umarta da wani abu a muku wanda yake nuna mana karamci na annabi alaihi salatu wasalam kala sai yake cewa kulna sai muka ce na'am ya rasulullah eh haka ne ya ma'aikin Allah kala sai yake cewa fa bainana hanu wani lokaci muna zamane ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi julusan a zamane iz da fa ar-ra'i gana muhimin al-murahi yace sai ga wani makiyayi sai makiyayi ya turo wannan kinshi tamakkan shi daga gurin kwana gurin kwance su garken su wama ahu sakhalatun tayar tare da shi daga ko ta tsohuwar tumkiya tana kara faqala sai yake ce mishi ma waladati ya fulani mi ta aiwa ya kai wani ta aihu tumkiya ce ta aihu sai yake tambaye shi mi ta aiwa ka kukan da take na dabba idan ta aihu qala sai yace bahama ta aiho dan wannan ne yal tumkiya qala sai yace faza bahala na makana hashatu yanka mana wata dabba kwatankwacinta tunda an samu karuwar daya kamo daya ka yanka summa qala sai yake sannan sai yake tala ta sibanna kada ku kai zato wala mai kulla ta sibanna ana min ajlika zabana yace kakka yi zaton cewa dan kai muka yanka wannan dabba yace lana gana mummi amana da tamakai guda 100 la nurida an tazira bammanihin bamu bukatar su kara akan 100 shi yasa duwar da aka aiha sai mu yanke guda fa iza wallada ra'i bahamatun zabana makana hashatan idan mai kiwo yasa daya ta aihu daya aka samu ta aihu sai zamana mun kama guda mun yanka a madadinta kala sai ce qulti ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna limra'atan ni ina da mace wa inna fi lisaniha shay'an a cikin harshenta akwai wani abu yani albaza yana nihin rishin kumya kala sai ce fadallika haizan ka sake ta kawai dan saboda ta kasance mai rishin kumya ce da maganganu bata ganin mutuncin shi shi miji gayin magana kala sai ce qulti ya rasulullah ya ma'aikin Allah innal hasuba waliy minha walad muna da abuta da ita mun jima tare da ita kuma ina da yara tare da ita kala sai ce famur haka umarce ta goma ce iza haka yi mata wa'azito yace fa in yakun fiha fa in yakun fiha khairan fa sataf'ala in ta akwai alkhairi tare da ita za ta aikata ma'ana za ta dau wa'azin da kake mata wala tadrib zainataka yace kada ka bugi abukiyar zamanka kadarbika umayyataka kamar da zaka bugi albaywaka ma'ana kada bace rai duk da ya kasance ga ta da mummunan hali ka ce tana da mummunan hali to kada ya zamana wannan ya sa ka buge ta ka shedin ka da bugu kamar yadda zaka bugi baiwa kamar yadda a wani hadisi annabi alaihi salatu wassalam yake fada akan wasu sun bugi matan su yake cewa ɗayan ku zai rika bugun matar shi da bulala kamar yadda yake bugun baiwa kuma la allahu yudajiha fi akhir yawmihi mai yiwa ya kwanta da ita kuma a ƙarshen dare fa qultu sai nake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah akhbirni anil wudu ba ni labari game da arwalla wannan shine kawai mahallin shahiri kala sai yake cewa asbigil wudu aka cika arwalla wa khallil bainal asabi ka hehe tsakanin yatsu in zaka wanke hannuwa ka sa haka tsakanin wannan yatsin kai haka ka rike yin abun nan ka sa su shine hehewa dan saboda kakka bari kawai daga haka ya kasance wannan tsakanin ruwa bai same shi ba kawai haka ka wanke yace mishi wa balig filistin sha ka kai matuƙa wajen shaka ruwa illa an takuna sa'iman sai in ka kasance mai azumi ne al-imamu dibi Allah mishi rahama wannan duka hadisin an koro shi wannan shine ƙarshen shine mahallin shahirikin kuma yana mana nunin karamcin annabi alaihi salatu wassalam da karɓar baki da mutunta su dibi yake cewa inna ma ajaban nabi al-imamu dibi yana da sharhin al-mishkat kamar yadda mun ce bagawi yana da iltahi masabihu sunna kinnan yana da sharhuka da dama wanda suka mishi sharhi akwai al-imamu dibi wanda mai mirqatul mafatih sharh mishkatul masabih mai mujallal 12 ko 13 yana yawan ambato shi yana yawan cewa qala dibi to sharhi gare shi na mishkatul masabih dibi yake cewa inna ma ajaban nabiyyu an ba'd sunan alwudu annabi ya bada amsa ne game da wasu daga cikin sunnonin arwalla dan saboda mai wannan kin ya san asalin arwalla a nan gurin idan mun nura akwai iskali iskalin kuma shine cai ba ni labari game da arwalla amma annabi kawai abin da ya bashi labari hetsi tsakanin yatsu da shakaruwa wannan abin biyar kawai ya bashi kuma wanda ya zo ya ce akwai mun arwalla ya za a ya koya mishi wannan abin biyar kawai a cikin ayyukan arwalla to shine al-Imam Dibi yace mutunan ya kasance sauran ya san su shi yasa annabi ya iktifa'i da bai ma ambace su ba sai ya gaya mishi wa'annan wanda bai san da su ba hadisi na gaba na 143 yace haddasana Uqba ibn Mukrim haske cewa haddasana Yahya ibn Sa'id qala haddasana ibn Jurayh qala haddasani Isma'il ibn Kasir an Asim ibn Laqid ibn Sabra an abihi Wafid ibn Muntafiq Wafid ibn Muntafiq qabila ce annahu ata Aisha cewa shi yazo ma Aisha fa zakara ma'anahu sai ambace ma'anar wancan hadisin da ya wuce qala yake cewa falam nan shabba tare da jimawa ba an ja annabi kawai sai ga annabi yazo sallam ya taqalla ya takafa yana tahiyya tahiyya ta ringe shi wa qala asiratu makana khazira yace asida makana khazira kaga shi yasa larabcin zamani to wallahi ake ce mishi asida saboda gashi nan gurin khazira ko kuma asida duka shine dan saboda a wancan lokacin wanda suke amfani da shi illa iyaka su in suka yi shi miyar da zasu mishi ma ta tsawon miya bace ko ta kubewa ce ko wani mujtama da abin da suke amfani da shi su miyar da suke mishi miya ce wanda zasu sa mai a kawo su tumatir da sauransu a sa dan saboda wani abun komi wani guri an san wani abu anan wani guri ba a san shi ba hadisi na 144 al-imam yake cewa haddasana muhammad ibn yahya ibn faris qala haddasana abu asim qala haddasana ibn jurayj bi hadhal hadis qala yace mishi zata wadata idan kai arwalla fa ma da midka kurkure baki yace hadisin umarni ne da kurkure baki a cikin shi yayi umarni da kurkure baki a cikin shi kuma wannan dalili ne akan abinda Imam Ahmad ya tahi da shi da al-Imam Ishaq da Abu Ubaida da Abu Sa'ur da Ibn al-Munzir da Ibn Abi Layla da Hammad ibn Sulaiman akan cewa kurkure baki cikin arwalla wajibi ne cikin wanka wajibi ne da cikin arwalla kamar yadda suka ambata kamar yadda ya ambace cikin al-alam a cikin sharhi Nawawi da al-Imam Muslim cewa mazhabin al-Imam Abi Sa'ur da mazhabin Abu Ubaid da Dawud az-Zahiri da Abu Bakar ibn al-Munzir da ruwaya daga al-Imam Ahmad cewa istinshak shakaruwa wajibi ne cikin wanka da kuma cikin arwalla amma kurkurar baki kuma sunna ne a cikin su maganganun malaman fiqh wanda ya takaita akan mazhabi guda mazhabin mai zuwan da ya karanci sahadari su ishmawi su iziya ga ce mishi kurkurar baki ko shaka wannan wajibi ne zai yi ta mamaki to amma ana maganan mazhabobi na malamai wanda kowanne ya gina shi akan gogadan fahimta shi a garkashin hadisin da ya fahimta su wannan hujjar su annabi cewa za ta wadda'ata fa madamin in ka kurkure baki in ka kurkure kai arwalla ka kurkure baki tunda ya ce fa madamin umarni ne umarni ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne sai in an samu wani abin da ya hana daukan shi akan wajibi kuma nan ba a samu ba wanda kuma suka sai kan cewa sunna ne sai su ce wannan hadisin bai inganta ba su yarda da shi ba sai yana da matsaloli kuma sun bayyana su wanda suka dogara da shi shine aikin annabi alayhi salatu wasalam aiki ko ba a daukan wajibi akan shi ba a daukan wajibci akan shi kawai ana daukan abin sunna ne muakkada an annabi ya dawwama akan shi idan kuma yana yi wani lokaci yana bari sai a dauke shi akan mustahabbi kenan wannan shine yake sawa mu san cewa sabanin malaman fiqhu dukkan shi makomashi yana kasancewa ne karkashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan mutun yaga cewa a mazhabi kaza sun tahi akan cewa kaza kaza ne kar ya dauka cewa kai sai ai sun saba ma hadisi kaza kai wannan hadisi shine ka sani su kuma suna da wanda suka sani sama da wannan wanda ka sani kuma sun san taujihin da suke musu sun san hanyar da suka aza akan fahimtar nusus na shari'a nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara yake
kuma koyawa shi ba a cewa kai ba ita ba shi wannan fatuwar mazhaba ka dauka ko mazhaban na an bakin gidan karatu ne
duka wannan abubuwan da abin da yake kawo mana su rishin karatu ne kawai duk in ka ga wata matsala cikin addini da wata jayayya kuma su hasu kai ga mutane da baci da rishin hankali duka wannan rishin karatu yake sanya su duk wanda ya san ina aka ba gaba ya san yadda magabata suka rayu akan addini suka tahi bai ba kan shi wahala a cikin sha'anin addinin wannan duk abin da ka gani ka dauka ka tahi akan shi malamai sun yi bayani akan shi kuma sun yi bayani akan wanda ya hirin shayi kuma sahabbai mun ga yadda suke ta sabani tsakanin su da tabi'ai akan mas'aloli duk wanda ke karatun fiqh ya sani ka dauki fiqhul muqarana ka ga yadda ake ta sabani zaka ganin mas'ala guda an ce kaza ga maganganu 20 akan ta maganganu 20 yau yau kinna abin da yake karantawa akan wata mas'ala Ibn Hajar ya kawo wajen magana 20 da wani abu akan ta kuma malamai ne wannan ya tahi kaza ne dalibinka zaka samu kai ka tai akan fahimta kaza shi ya tai akan fahimta kaza amma fa abu sa ilimi ba bisa san ran shi ba kuma ba damuwa ba zaka kai ka sani cewa qadiya ce ta ilimi in dai ba nasi bane sarihi sahihi wanda magana yake akan abun kyarar wannan in ya saba baka kyale shi amma mas'alar Allah akwai litahi guda da ya kai kamar wannan an samu shi suna yake cewa la niza'a fi masailul ijtihad babu jayayya cikin mas'aloli na ijtihadi duka wata mas'alar da zai kasance wannan ka fahimci kaza wancan ya fahimci kaza mai hankali yayi bayanin dai ga bayanin abin da yake shine gaskiya amma ka koma hura an yi karba ka rika zazzagin shi wannan jahilci nan da sahabbai ba su tahi akan haka ba yake muna da dan lokaci bari mu dauki kissar wani daga cikin malaman Badar akwai Salmanul Farisi babban sahabi na Annabi alaihi salatu wassalam kene wa na sahabbai ne daga Sabitul Bunani Allah ya radda shi yake cewa yaji Salman zahaba ya tahi Abu Darda ya tahi tare da Salman ya khadubu alaihi imra'a min bani Lais yace ya tahi ne mamushi aure gami da wata mace daga cikin kabilar bani Lais fada khala sai ya shiga wajen uwayen ta faza kara fadlu Salman yayi ta ambatan faraloli na Salman shi Abu Darda ya tahi ne mama abokin shi aure ne ya zama na yi ta zano musu farala da daraja a Salman kin nan mutunan kirki ne ya wasabiqatuhu wa islamu yana daga cikin ma wanda su ne gaba gaba cikin musulunta wa zakar annahu bayan ya gama ban wannan yace abinda ma kawo ni ya turo ni ne in tambaye arman diyakku shi Salman kin wannan fa qalu sai suka ce amma Salman falanu zawujuhu walakinna nuzawujuka amma diya banda kan ma Salman mun ji kai amma shi bazan mu auren mushi ɗayan mu ba ɗayan mu kai muka mata na dinta kai da ka tawo neman arman yace fa tazawwajaha summa kharaja anai aka daura aure da kudin na Salman kuma ya huta kudin abokin nashi fa qala lahu sai ce mushi innahu qad kana shay'un wa ana astahayya an azkuruhu laka yace mushi akwai wani abu da ya faru wanda ni ina jin kumbiyar ma an ambata maka shi qala sai ce wa ma zaka yace mushi menene wannan fa akhbarahu alkhabar sai bashi labari Salman sai yace ana a haƙwa na astahayi minka ni yahi cancanta in ji kumiyarka takan cewa na nemi hudubar auren da macen da Allah kai kadarta cewa zaka aure ta maza wanda sun kai abuta cewa da ta kai abuta ta kirki ba abuta ta sama sama ba da kudin sarakin na Salman da ya je su ya deka aka amsha arman ya taho da ita kuma ya zo kudin ya bashi su kyauta ba zancan bashi kuma ganin shi malahin shi kan shi ya azama shi ya ga cewa shi ya kamata ya ji kumiya ba Salman ba da aka yi haka nan kenan wannan yake nuna mana abutaka irin wannan ita ce abuta ta sahabban Annabi alaihi salatu wassalam wanda inda mu ne yanzu aka ma wani haka ina tamma in ba wani kusa da shi sai ya amshi ran inda wuka ma ya buga mishi da sura sauran abun nan daga cikin zuhudin shi Salman ma'ana shi Salman kin wannan farallar Salman ce yake bayani Abu Darrafi da Abu Darda ai abutaka annabi kullu tsakanin su kamar da Riyadus Salihin ya ka hadisi to abutan wannan ta meke ku ga karhin da abutan wannan ta kai ai zuhudin shi da tsoron Allah shi Salman kenan Abu Abdurrahman Sulaim yake cewa daga Salman annahu tazawwaja mar'atan min kinda shi ya auri wata mace daga garin kinda falan ma kana lailatul bina yayin da daren kwanciya da matar shi yayi masha ma ahu ashabu sahabban shi abukan shi suka zo tare da shi sai da suka zo dakin macen suka rako shi falan ma balagal baita yayin da yazo daki kala sai ya ce musu irji'u ajarakum Allah ku koma Allah ba ku lada walam yudkhiluhum bi bars suka shigo gidan ba suna tahowa bakin kofa yace musu to ku kun kare na ku aikin he ku tayyaku yace falam ma nazara ila albayti yayin da ya duba zuwa ga dakin wal baytu munjirin mahmumun baytukum dakin ya ganshi cike da kayan kawa cike da kayan amarya an kawo kala sai ce a mahmumun baytukum aw tahawwalatil ka'aba fikinda yace dakin nan naku menene aka kawo ko kuma ka'aba ce aka kawo daga garin kinda ma'ana ka'aba ita ce aka saba da rihiyawa da ado da kyalkyali da abin nan dakin nashi da ya shigo ya ga an maida shi kamar ka'aba yace adam wannan duka ka'aba ce aka kawo daki na falam yadkhul hatta naza'a kullu sitrin bai sawo kafashi ba dakin he da amarya ta cire dukkan suturar dake cikin dakin nan gaira sitrul bab banda murhi labule na kofa kawai falam ma dakhala ramata an kasiran yayin da ya shigo ya ga kayan masu yawa na amarya fa qala sai ce liman hazal mata wannan kayan nawa ne ni kamar irin da yanzu kenan su salon su gado sauran su da ake kashe kai kansu qala sai ta ce mata uka suka ce kayan ka ne ai wannan ko kayan matar ka ne fa qala sai ce ma bi haza ausani khalili rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam masoyi na ba da wannan ya mun wasiya ba in dauki duniya yayi mun wasiya cewa kada ya kasance guziri na anan duniya sai guzirin dan bulaguro kuma sai ya ga wata baiwa wadda al'ada sace in mutun yayi arme sai an gamo maccan da baiwa wadda za ta zo ta rika mata aiki sai ya ga baiwa wadda za ta rika masa aiki yace wannan baiwa ku tawa ne ce taka ce ai baiwa kace kuma ta maka hidima ta yi mamatarka yace wannan ma ba haka annabi ya umarce ni ba annabi ya umarce ni cewa Allah umsika illa ma unki kada in rike kowa sai wanda nake aure sai matata ta aure ko kuma abinda aka aurar da ni yace fa in fa'altu fa bagaina kana aliyun misl azwaj azwarukunna min ghairi an yanqusa min azwarukunna azwaruhunna sha yace idan har hakan kuke so ku bar su can su iya da ayyukan zunubin su su bar da nawa ni ma kada su dora mini abinda ba nawa ba ma'ana kada ku kawo mini baiwa ya kasance na shiga haƙƙin ta gobe kiyama Allah ya halaka ni dalilin shiga haƙƙin ta sannan sai ce ma matan da suke wajen matar shi ɗan rikiya amarya yace hal antunna mukhtaliyatun bayni wa bayna mar'ati shin wannan zaman da kuke mai tsawo kun bar ni tsakanina da matata ko kuma nan za ku kwana kullu sai muka ce na'am eh huta zan mi fakarajina sai matan nan suka huta abin da kasance na shari'a babu ruwansa da zancen cewa ai abin da nauyi da jin kunya da abin nan kuma abin inda ya sha bambam dan saboda su kansu wanda ake magana da su ba jahilai bane ba lahin mutunan za su gani ba amma yanzu mun ka ta taro jahilai kace musu ku huta ku bara mun gidana a matsayin ka na angon ai sai aka fara dimi sai an ya gama duniyar fa zahaba ila albayt fa ajafahu sai ya je kofa daki sai ya rihe wa arkha sitra ya sako labule sun maja sai ya zo fa jalasa inda mar'ati ya zamana wajen matashi fa masahabi nasi yati haya kama kokuwa kanta wa da'a bil baraka yi addu'a ta albarka kamar da annabi ya umarni sai ya ce mata hal antum mudiyati fi shay'in amurki bihi shin ke amarya zake mini biyayya gami da wani abin da zan umarce ki da shi qala sai take ce mishi jalastu majlis man yudi zamana nan gurin ai zaman ka ne kuma zaman mai biyayya ne qala sai yake ce mata annabi maso annabi alaihi salatu wassalam masoyi na badadai na ya mun wasiya cewa idan na hadu da ni da iyalai na mu tashi mu hadu akan da'ar Allah tashi ki arwallah mu tayi masallaci suka tashi suka yi arwallah suka yi sallah daidai abinda Allah ya kadarta musu summa kharaja sannan suka huto faga damina ma ya kadir rajul minna maratihi ya kusanci matar shi falamma asbaha yayin da asaba ta yi sai sabko wajen mutanen shi abukan shi suka ce mishi kaifa wajatta ahlaka ya ka samu iyallan naka sai kauda kai gare su sannan suka kara tambaye shi kara kauda kai gare su suka kara tambaye shi kara kauda kai gare su yace musu Allah ya sanya sutura ya sanya labule dan saboda rihin asiri kuma ku kuke ta yawan bincike he kun ji na ga muku ya na samu iyallai na yace hasbu kullu mar'in minkum an yas'ala amma zahara lahu ya wadatar muku mutun kowa ya tambaye abin da ya bayyana gare shi amma abin da ya boye gare shi kada yi tambaya akan wannan ba wai suna ne musu ma ya musu tafsili dan annabi ya hana ai abin da ya faru ga mutun ya rika fadi tsakanin shi da iyallan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani wani hadisin yayi tsinuwa ma ga mun hakana ba suna nihin ba wannan ya bayyana musu suna nihin kawo lamari dai alhe ya gaya musu cewa kawai alhamdulillah babu wata matsala tsakanin shi da iyallan shi dan saboda su su ji murna sun yi dawainiya sun yi tsaye akan an kawo amarya an kawo komai su ji labarin cewa babu matsala komai zama zai ci gaba tsakanin shi da iyallan shi kuma wannan suna aikata haka kamar yadda wani sahabi yayi ma dan shi aure a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yake tambayar ita diya kuma yake tambaya ga ita amarya yaya kika samu mijin naki bai da matsala dai ko kenan dan yana da wata matsala ko wani lahi ni ta gaya mishi wanda har wannan macen take mishi jurwaye da kamar wanka take ce mishi ni'mar rajul yace tace madalla da wannan namiji mutunan kirki tun a kawo ni wuni sallah kwana sallah wuni azumi lam yada ala na firashin tun in zo bai taba ko ta dahashin hudata ba sallah yake ta yi da azumi wanda yabo ne amma kuma akwai ta bayyana halin da ake ciki a ciki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ake ta bashi hakuri cewa yayi azumi a cikin wata yayi su yau bari gobe bari a ƙarshe dai haska daidaita yana ta cewa na iya sama da haka na iya sama da haka su ya aikin ibada haidai su kwashi diyawa a rika basu hakurin su rage su sassabta ba mu wanda azumi na farilla hai na farilla wannan shine Salman al-Farisi Allah ya rada shi abinda yake nuna mana gudun duniya da nisantar da tsantsani a cikin rayuwar sahabban Annabi alayhi salatu wassalam busu dauki rayuwar duniya a komai ba mu yau wani in aka kawo mishi amariyar ba a kawo wannan garar ba da ba a kawo salon ba ba a kawo gado ba mai yiwa ba ta kwana ba nan gidan sa zai maida ta su kuma a sahabban Annabi alayhi salatu wassalam Fadima diyar Annabi alayhi salatu wassalam da mitatta hijira ta tafi kawo da katifa ba katifa ba da tabarma da haihuwai a cikin dabino kawai ta jima Aliyu alaihi salam kuma wani arme yahi wannan albarka Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa hiyayyen aure shine wanda ya kasance dawaine shi da wahalar shi ta zama na kadan ba a wahala akan shi ba na zan mu takaita abinda muka wada daidai Allah
wannan arman ya taba samu a nan gar na aje a nema ma wani arme kuma biyu eh